It's Friday.
It's Friday.
It's time to flush the format.
It's time to flush the format.
Let the Friday music play. The Kid Craddock Morning Show.
Yeah.
hands up.
Da 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 da
format has been flushed.
Let Friday begin. The Kid Craddock Morning Show.